daba kinyi nisa ba Laila narasa ki bazan ji dadi ba walla ni tun daga nesa na ganki nake tunanin ki kuma ba ni daren da zan bar ki na jawo kai aiki oh cikin raina Laila ke bana kuma ni a dukan asashi na kaje tausayi na Laila
ta fi amma ta
Laila
ta tsayar gata
sannu Laila
Laila ce farko an gama daga kanki amma ta
ni alƙawari na daukan wa kaina kan naka zani in zauna ban jin masu kushe da zargin zan sakari cikin kuna zan ta kirara mai soda in ta kusanta magana Laila idan ta mun nesa na gama yawo zan shige jinya
Tafi amma ta ga ta yargata
sannu Laila
Laila ce farko an gama daga kanki amma ta
ko bacci nake yi numfashi na na kiran Laila aikin mai nake yi bayan aikata hidimar Laila a bar komai a ban Laila a mun komai akan Laila ko zan mutu in daren Laila na cika buri na a soyayya Laila
tafi amma ta
Laila
na ta yargata
a ba Laila
Laila ce farko an gama daga kanki amma ta
Laila kina ganin yadda soyayya ta yi mun bugun dawa kanki nake ta yin kai da komowa ba na gudun yunwa dare daya gani kan gwiwa da sanki nake ta yin tsiwa a zuciya abadan banda ta makar Laila da zango soyayya Laila haba Laila soyayyar ni Laila farin cikin rayuwa ta ce ko a cikin dubu Laila ke dai ce duk wani hanzari na wakin kwace Laila da gaske barin jiki na ce duka bugun cikin zuciya ke ce Laila akan ki an furta na zauce Laila da gaske ban yanci na nan wata yanzu bayan ki Laila
ta fi amma ta
Laila
ga ta yargata
a mutar mata
Laila ce farko an gama daga kanki amma ta